masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gomma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri
ya New York
New York na nan lafiya kalau ya Washington DC
lafiya lau shugaba Biden yace in na ji duriyar ka mika gaisuwa
masha Allah tunda kuna da shugaba America mu ba a New York muna da shugaban duniya duka Secretary General na Majalisar Dinkin Duniya ya ce a gaida
wato kai ba kada su ka ce kowa fa da mulki yake
kina ne ma babba aiki
to alheri ya gaggashe su duk shugabannin mu alheri ya gaggashe su to bari mu bude wannan babi baba ka sa an yi mana rasuwa wannan makon zamu mika gaisuwar ta'aziyya ga abokin aikin mu Mahmud Lalo domin rasuwar wansa Alhaji Garba Lalo wanda ya rasu ranar Litinin a Jos bayan doguwar jinya
gaskiya Allah ya ji kansa
Allah ya ji kansa Allah kuma ya kyautata namu kansa
ban kwana nake ba masoyina na tafi sai wajen ban kwana nake ba masoyina na tafi sai wajen
to sai kuma sakon tayar murna zuwa ga Alhaji Musa Garo mai radio da recorder a kasuwar Kawo Kaduna na samun karuwar yammaci da Allah ya bashi wanda yayi wa suna Zainab to muna gaida Zainab da mamarta Asiya Allah ya raya mana Zainab ya tayyaba
to amin sun mu amin bari kuma mu mika gaisuwar sada zumunci kamar yadda muka saba zamu fara mika gaisuwa ga babawo mato mai addu'a jihar Katsina sai kuma mai girma sarkin Fulanin mai addu'a Alhaji Abdulkadir Muhammad da Abdullahi Laki Fontuwa, sai Usman Manika mai ruwa Rotontuwa da Ahmadu Rabe ƴan Duna. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Murtala Ibrahim Zangon Daura da Bala Muhammad Damban, sai Abdulaziz Dan Gogo mai addu'a. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Mani Tinau mai addu'a da Musa Malam Indu Kazawaye Niger da Babaye Lefe da Magaram.
To sai kuma gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Alhaji Muhammadu Adakawa, shugaban kasuwar Singa a Kano, da Mansur Mustafa da Okashatu Mustafa mai gatari, sai kuma Jamilu Aliyu da kuma Ali Abdu na Kurilla da Yaya Haji Sudawa da Bashari Dahiru Dambacen Gumal. Muna gaida ma'aikata na gidan talbijin Gaskiya TV wanda suke kama taskar VOA da kuma lafiyarmu a Ghana. Da farko, General Manin Jamal Zakariya, muna mika ma gaisuwa a bari ya huce da Hawa Abdulkarim Young Paniers da Salih Shu'aibu Sarauta da Muhammad Abdul Mumin da kuma wato ma'aikatan da suke daukar hoto, wato Ridwan Muhammad kenan da Sharif Owusu da Isaac Lawe da Kamal Babal Wise da Abdul Wahab Jawando da ke gabatar da shirye-shiryen labaran wasanni. A bari ya huce zuwa gare ku.
Sai gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Mahmud Salihu, kauran na Moda Zamfara da mahaifinsa Alhaji Salisu mai gyaran agogo kauran na Moda, da Malam Badamasi limamin masallacin Juma'a na biyu a kauran na Moda. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Khalifa Atiku Abubakar mai suna kauran na Moda, da Bashar Muhammad Yeldun Kebi da Alhaji Ado Sani Khalifa, sai Hafizu Balarabe Gusau da Awal Abubakar Jiga da Nasiru Sabu Gusau.
To sai kuma gaisuwa zuwa ga wato shugaban gidan rediyon Alfa Alhaji Muhammad Ridwan Kudi ba wasa ba. Muna gaishe ka tare da ma'aikatanka kama daga Nimatu Abdullahi Yambani da kuma Abbas Siza da sauran ma'aikata na Alfa Radio gabaki daya. Idan muka koma Zuriya FM da su kuma suke daukan shirin Murya Amurka, muna gaida Alhaji Abubakar Haruna shugaban gidan rediyon kenan da uwar gidansa Hajiya Suwaiba Haruna. To sai kuma Yusuf Abdulgani insha Allah da Aminu mai lafiya.
Thank you, give me love, make I show you love. Thank you, dear my side, no do me funny, funny love. I wanna love you till the end of my life. I can't force the kid, I can't put it, girl. Suna sa'ina rikki cewa kan ki girl. Ako da yanzu baby kina raina, si yau kike zaman cikin kaina. Promise to place you above anyone, and I want you to know you're my number one. So baby, oh, 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 oh. It's my life, it took me water, carry me go away. So hey, rikki to sunny, bana iya bachi. Thank you, give me love, make I show you love. Thank you, dear my side, no do me corny, corny love. I wanna love you till the end of my life.
So, Baba, aka ce komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa, sabini da haka zamu rufe wannan babi sai ko mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
To put the ladies in the world, baby, keeping us up. Thank you, give me love, make I show you love. Thank you, dear my side, no do me corny, corny love. I wanna love you till the end of my life.
Baba, kamar yadda muka alkawarta shirin da ya gabata, mun karbi bakuncin matashin mawakin nan da ake ba lakabi da Sonic Man. To wakilinmu a Birnin Kano Baraka Bashir ta samu tattaunawa da shi sabida da aka bari mu gefe domin mu ji tarihin wannan mawaki.
Sunana Sani Suleiman, kuma ana kira na da Sonic Man.
Sonic Man waka ta hip hop ake yi ko kwa?
Tabbas wakan hip hop zance kade da R&B.
In aka ce Sonic Man da wata waka mai sauraro?
To an sani da wato package da kuma sarauniya wanda ni da dogon ja muka yi.
Arera mana mana aiba.
Okay, to shikenan. Sarauniya. Okay, I think so. Shine ki din wakar.
Ai za ka rera sai ka zama mawaki mai ruwa mana.
Okay. Sarauniya. Kina cikin raina, ni na baki raina. Yeah, I'm loving you and I'll be waiting you.
To bana ita. Wacece bakan da miyar ka?
To a yanzu dai gaskiya yana da wata waka mai suna Yar Hajiya.
Ya take.
Yar Hajiya rashiriya da yake Yar Hajiya sabar waka ce.
To kai wanda ta banda Yar Hajiya
ne. Okay, baby girl, daga ganinki na kama da sanki. Baby girl, ko da yaushe tunaninki ne ke. Baby girl, zuciyata na baki. Okay.
Muna batun shekara nawa a harka ta waka? Ai ka taba halartar dandalin
yi? Tabbas gaskiya a takaice na fara waka wato tun 1999, amma dai na dai shiga cikin wakan sosai wato that was 2007.
Me yasa ka shiga cikin wakan sosai?
To na shiga cikin wakan ne saboda abu ne na gan nake sha'awar yin ta, kuma buri na na gan na isarwa mutane da sakonni.
Ita ce sana'ar ku ko ba da ita kana wata sana'ar?
Bayan ita dai gaskiya ina sana'ar wato shooting the musical videos, kuma at the same time kuma producer, wato musical producer kenan. So bayan haka kuma at the same time muna lecturing.
Kana koyarwa? A ina kake koyarwa?
A Kano State Polytechnic.
Gashi kai malamin makaranta ne kuma kana waka, ya kake karewa da dalibanka?
To abu ne wanda kai abin ne sai a hankali dai, sometimes dai tsokana dai daga dalibai su ci malamin karera mana wancan wakan ka, ya shi za ka sakan mana video, sabon video ɗinka da sauransu. Ko da shi dai suna ta requesting ɗin link inda za su samu waƙoƙi da sauransu da aka yi.
To ya ake haɗa malanta da nishaɗi?
To gaskiya it's not easy. Not easy. Sai dai kawai dai idan mutum ya iya tafiya da ɗalibansa ba shi da matsala. Sauran lokaci da fa'o wanda ɗaliban za su ringa da shi malamin zai gan kaman tsokana, amma ba tsokana bane. Yawwa, amma ba raini bane, saboda abu ne in aka ce entertainment, wato entertainment ba wai a musical industry din kadai ba, hatta ma a aji ma ka san yadda zaka ke entertaining din students ɗinka.
Me ake koyarwa a Kano College?
To abu ne wanda ya shafi art and industrial design, wanda ta fannin animation, cartoon.
Okay, cartoon. Ya dai alaka da sana'ar taka ta nisa?
Tabbas.
To wani kalubale ake fuskanta?
To kalubale abin da zan ce shine ita wannan waƙar namu da muke yi, wannan waƙar da muke, abu ne wanda har yanzu zamu iya ce al'ummar da muke ba su gama karbe ta sosai, ko kuma ba su gama karbanta da hannu bibbiwa. So wani lokaci wani zai gan cewa idan aka kira ka da mawaki, wato wani zai iya maka fassara cewa maybe ko maroki ko wani abu. Kuma abu ne wanda sauran iyaye ya kamata su bar ƴaƴansu waɗanda suke sha'awan harkan waka su bar su yi, saboda abu ne wanda za su iya sharing ɗan message ko su isar da sakonni ga al'umma.
To me yasa ake yawan yi muku kallon maruka? Shin
to da kwai waɗanda suke yi ne, kuma kin san abu ne wanda ba a taru an zama ɗaya ba, da kwai waɗanda suke kamar masu waƙoƙin siyasa, su danyi wa wani waka irin yabe shi da sauran su, sai kuma karshen ta samu kyautan mota ko kyautan gida da sauran su. So mu kuma fannin mu zan iya ce mu ba haka muke ba,
ba kai wa NCSA
ba mu yi, amma da kai wa'anda idan muka yi wa maybe kamar birthday party, dauran aure da sauran su, so wancan dai ba ba mu da ishi muna yi.
Give me love, make I show you love. Take you to my side, no do me corny, corny love. I wanna love you till the end of my life. Yeah, it's the sunny, but I ever cheat. I'll support the ladies in the world, baby, kids in the suburb. Make you give me love, make I show you love. Take you to my side, no do me corny, corny love. I wanna love you till the end of my life. Ya kyan fuskarki da kyan surarki girl, suna sa'ina rikicewa kanki girl. A kuda yashi baby kina raina, si yawa kiki zaman cikin kaina. I promise to place you above anyone, and I want you to know you're my number one. So baby, oh, 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 oh. If my heart it took me water, carry me go away. So baby, I keep the sunny, but not here, but she. So put the ladies in the world, baby, kids in the suburbs. Make you give me love, make I show you love. Make you do my side, no do me corny, corny love. I wanna love you till the end of my life.
So Baba Kaji Sonic Man, za a bi mu bashin ƙarin bayanin nan a wannan tambaya da take zuwa mako da gaba, sabili da gudun lokaci. So Baba, yau labarin da zan baka labari ne daga hannun Abdullahi Laki Fontuwa da kuma Babawo Mato mai addu'a. Labari suka bayar da wani yaro da mahaifiyarsa, wai kullun ta dafa abinci ta baki.
Ka yi barka da godiyar Allah. Sai haka
sai musu sun koshe da dai ka san iyaye suke yi, sai suka ce sun koshi. Sai ran yaron ya ce ya koshi, sai kuma kullun aka bashi abinci ya ce sai ya ce bai koshi ba. To in ta tashi bashi za ta kara mushin, amma za ta kulli za ta bashi, za ta riga kunkuni tana
sai ta tambaya
kai dai baka godiya, baka godiya wa Allah. Kai dai baka da kulli ta bashi, za ta ce kulli kai shi da ya gaji da wannan, in aka bashi ko bai koci ba sai ya koci. Wannan aka ta tambaye sai ya ce ya koci, ya zama mata al'ada ne ta basu abinci suka ci ta tambaye su sun koci. To sai rancen suna cin abinci tare da suka gama, ta ce ta tambaye yara sun koshi, kowa ya ce ya koshi, yadda wannan yarin da
yara ba su san ba, ai kowa ne ma haka zai ci saboda kin koya masa.
Sai shi ke da sai ta ce to ita kan bata koshi ba, sai ya ce mata kai, ya kalle ta ya kalle ta ya ce kai iya ki gode wa Allah, ke ba ki da godiya, ashe ke ba ki gode wa Allah. Sai ma yara ma wato
sai Allah zargi
ya koya mace shi da wai Abdullahi da Babawo suka ce wai ba wai da kai za a nan ita ce a cikin wannan mahaifiyar da yaron nan wanne ne yafi daukar nasiha, wanne ne yafi daukar nasiha a ciki, tunda ta kulli ta ce mace bai godiya ga Allah ya kuma ya koyi darasi. Ita kuma yanzu ta zo ta ce ita ba ta koshi ba, to shi da ya ta nasihatar nan da ita wane ne ya fi ɗaukar nasiha, wai wane ne ya fi ɗaukar nasiha da muhimmanci.
Ni ba zan yi saurin ba da ra'ayi na, ba zan saurari abin da jama'a za su faɗi.
To bari mu saurari abin da masu saurari za su faɗa, ba ku mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana, sai mu karanto bayanai mu ji wanda ya fi ɗaukar nasiha da muhimmanci a tsakaninsu. To na ga Malama Julu ta fara ɗaga mana hannu, sabili da haka tilo sun ja birki nan yanzu a madadin
Baba Yakubu Makeri.
Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Rausa ya yarin ya sa mare ne ga muke ci wacce zuciya ta take kauna. So baby anytime you come around me baby can I burden you, can I burden you. El Haji I swear you're my diva. Baby girl you make me the Shiva, Shiva, Shiva. Oh yeah, check your water, you're giving me my day for God and so yeah. In the need and cave I'm a custom chaser, Eva Barabua. Chicken, 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 so chiata. Baby girl get chicken to chicken right now. Sugar, 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 chicken love you what I do. Don't mean to take out the heat, mana, so yeah. Get out chicken right now.
Arena, baby kitchen nake murari, baby girl kitchen arena, baby kitchen nake murari, baby girl kitchen arena, baby kitchen nake murari, baby girl kitchen arena, kitchen arena.
Ina da wata irin magana, mai mutane a kamar da gana, ina da wata irin magana, dani nake nake bukatar mu tauna. Idan kina da bukata wallo ba duwan aina zaki zauna. Kinga kariki ta baby gwariki ta baby kariki kuje ki dauki busi kariki ki bani kada na ke so da kai ki ke ma haka kike so ki gani.
Baby girl kitchen arena, baby kitchen nake murari, baby girl kitchen arena, baby kitchen nake murari, baby girl kitchen arena, baby kitchen nake murari, baby girl kitchen arena, kitchen arena.
Yeah 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 yeah.